إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid da yake unguwar GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi dan ci gaba da karatu na tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab Allah radiyallahu anhu wannan ita ce halka ta 53 a wannan yammaci na Alhamis yau 29 ne ko ina ga 29 ne ga watan Rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake daidai da 3 ga watan uku shekara ta 2022 babin da zamu tashi a kansa a wannan yammaci shine fada'iluhu wato falalan sayyidina Umar wannan babi da zamu shiga zai zubo mana dalilai waɗanda suke kunshe da bayani kan falalan wannan khalifa shiryayye sayyidina Umar Allah yarda da shi yace inna amiral mu'minin Umara bin al-Khattab yali Abu Bakr as-Siddiq fil fadl lalle amirul mu'minin Umar dan Khattab Allah yarda da shi shi yake biye wa sayyidina Abu Bakar wajen falala cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a al'ummar nan samu ta annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutun na farko in ka dauki annabi inda annabi shi kan duk al'ummar duniya ai baya shi a falala to in ka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam waye zai zo na farko a falala a al'ummar sa shine sayyidina Abu Bakar dalilai wanda suke masu tarin yawa wanda ba za su iyakantu ba sun nuna fifikon sayyidina Abu Bakar akan sauran al'umma na annabi sallallahu alaihi wasallam to anan sai yake mana bayanin cewar wanda zai zo a mataki na biyu wajen falala shine sayyidina Umar Allah yarda da shi yace fa huwa afdalun nasi ala al-itlaq ba'da al-anbiya'i wal-mursalin wa Abi Bakr sayyidina Umar babu tababa babu kokonto shine mafifici cikin al'ummar nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma al'umma annabi ba a cikin mutane gaba daya in ka dauki annabawa da manzanni ka dauki Abu Bakar cikin al'umma gaba daya cikin mutane gaba daya sayyidina Umar shine zai zo mataki na biyu a falala kenan yanzu idan ka dauki annabawa da manzanni sayyidina Abu Bakar shine zai zo mutun na farko a falala kaga kenan ba cikin al'umma annabi kawai ba sayyidina Umar kuma zai zo mataki na biyu a falala wa hadha ma yalzamu almuslimu wa hadha ma yalzamu almuslimu i'tiqaduhu fi afdaliyatihi radiyallahu anhu wa huwa mu'taqadu alfirqati an-najiyati ahli sunnati wal jamaa yace wannan shine abin da yake tilas musulmi na kwarai ya kulla cikin zuciyarsa dangane da falalan wannan khalifa shiryayye sayyidina Umar Allah yarda da shi wannan kuma ita ce aqidar firqa wacce take tsiratacciya a ina ya samu wannan bayani cikin hadisin Anas dan Malik Allah yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa taftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-umma sannan za ta kasu kashi 73 al-umma annabi sallallahu alaihi wasallam za ta kasu kashi 73 annabi yace kullu hafin nari dukkan su suna cikin wuta kashi 73 nan illa wahida sai kwada kenan al'ummar annabi da za ta kasu kashi 73 kashi 72 suna wuta kashi ɗaya ne take aljanna to sai sahabban annabi suka tambaye shi suka ce wacce ce wacce take aljannan ya rasulullah sai annabi ya ce ma ana alaihi al-yawma wa ashabi duk wanda yake kan abin da nake kai a yau ni da sahabbaina to wannan su ne suka tsira wato wanda ya bi turban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbansa wannan hadisi imamu tabarani ya fitar cikin mu'jam dinsa sanadinsa ingantacce ne muhammad nasiruddin al-albani ya inganta shi cikin silsilatul ahadith as-sahiha yana hadisi ne wanda yake ingantacce to firqatun najiya su ne wanda za su tsirara nan gobe kiyama su wane ne firqatun najiya wanda suke kan karantarwan annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa su ake kira da firqatun najiya to waɗannan firqa din sun tafi kan cewa sayyidina umar shine zai zo mataki na biyu a falala in an dauke sayyidina abubakar kaga wannan babu ta baba kenan masu bin sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tafi kan cewa sayyidina umar shine zai zo mataki na biyu a falala bayan sayyidina abubakar ya zo mataki na farko a falala wannan hadisi da muka karanta zai fito mana da muhimmancin riko da sunnan annabi tunda annabi ya ce ranin al'umma za ta kaskashi 73 ran tashin kiyama kuma 72 suna cikin wuta sai kwaya daya ita ce wacce ta bi ta farkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbansa kaga kenan bin ta farkin annabi yana da muhimmanci sosai fatan mutun ya zamanto cikin wanda za su tsira ranan gobe kiyama gaban Allah subhanahu wa ta'ala yace wa kad waradat ahadithu kathira lallai hadisi masu tarin yawa sun zo sun tabbata wadanda suke fito da falalan sayyidina umar Allah yarda da shi waradat ahadithu kathira wa akhbarun shahira bi fadli al-faruq radiyallahu an yace hadisi wadanda suke masu tarin yawa sun zo suna bayyana falalan faruq laqabi ne na sayyidina umar faruq Allah yarda da shi to yanzu zai fara zubo mana su yace wa minha daga cikin dalilai da suka zo suke fito mana da falalan sayyidina Umar Allah yarda da shi to zai bi hadisan ya musu unwani wato kowane hadisi zai sa masa topic din sa falalan sayyidina Umar na farko da zamu fara dubawa yace imanuhu wa ilmuhu wa dinuhu sayyidina Umar daga cikin abin da zai fito maka da falalarsa mutum ne wanda yake da ƙarfin imani annabi ya masa shaida haka sannan mutum ne wanda yake da ilimi mai tarin yawa shi ma annabi ya masa shaida haka idan mutum ya zamanto yana da ƙarfin imani ai wannan yana nuna falalansa da matsayinsa da kimarsa gurin Allah subhanahu wataala sannan mutum ya zama yana da ilimi mai tarin yawa wannan ma yana nuna falalan mutum da kimarsa gurin Allah yace faqad jaa fi manzilati imanihi radiyallahu anhu ma rawahu abdullah ibn hisham annahu qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa akhidhun bi yadi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu faqala lahu umar ya rasulallah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك فقال له عمر فانه الان والله لا انت احب الي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر wannan hadisi da zai fito mana da karfin imanin sayyidina Umar dama mun ce daga cikin falalan sayyidina Umar mutum ne mai karfin imani to wannan hadisi zai fito mana da ƙarfin imanin sayyidina Umar hadisin an samo daga Abdullah ibn Hisham Abdullahi bin Hisham sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hisham din shi ma sahabi ne, kenan da dan da uban duka sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. Yake bada labari yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wata rana mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhidun bi yadi Umar, yana rike da hannun sayyidina Umar. Annabi ya rike hannun mutum, ai shi ma ya ishe shi falala ko, tunda duk wani abu da zai fito daga annabi ana fatan mutum yana fata ya same shi. Riga ce annabi zai sa ya cire, kowa sai ya ta fatan ina ma ya samu wannan rigar ya sa, saboda ni, saboda ya samu albarkan jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To ina ga a ce annabi gashi ya rike hannunka, ai kaga wannan abun alfahari ne, kima ce, ba kowa ne ya isa annabi ya rike hannunsa ba. To amma annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai saukin kai, ba shi da girman kai ko kadan, yakan rike hannayen sahabbansa, ya tattauna da su, ya ci abinci da su, ya yi shawari da su, ya fita tare da su, ya hau kan jaka ya dora su a bayansa sallallahu alaihi wasallam. Gashi dai jaka kasashiyar dabba ce, amma annabi yana hawa kuma ya dora wani a bayansa. Yanzu kaga ko kamar doki, doki ai dabba ce ta alfahari da fankama. To yanzu waye zai hau doki ya dora wani a bayansa kuma madaukakin mutum? Madaukaki dai ba zai ba, makaskanci zai iya. Yanzu misali wanda yake da sarauta ta wani guri, zai hau doki ya dora wani a bayansa? Kamar a yanzu dai zai yi wahala. To amma annabi da yake shugaban duk duniya gaba daya, ba shugaban gari guda ko ƙasa guda ko yanki guda ba, a duniya gaba daya annabi shine shugabansu. Ba doki yake hawa ba, jaki zai hau sai ya dora wani a bayansa, saboda tawadu'u na annabi sallallahu alaihi wasallam. Bai dauki duniya a komai ba, wanda ya dau duniya a wani abu shine yake jin kansa ya kai ya kawo, yake ga sama, yake da wani, yake alfahari, yake fankama, yake isa, wanda kuma daga ƙarshe cikin ƙasa za a saka shi. To annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan sahabi yake bada labari yace sun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, yana rike da hannun sayyidina Umar. Fa qala lahu Umar, sai sayyidina Umar yake cewa annabi, ya rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay, lallai kai kafi soyuwa a gare ni ya manzon Allah akan komai da komai, illa min nafsi, sai kai na kawai. Ka san so ne, amma son kai yafi. A fitira da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum dan adam, mutum yana son kansa sosai, mutum yana son kansa sosai. Wani zaka ga abin da zai rage masa kaifi na son kansa shine idan ya fahimci addini. Idan ya fahimci addini, to nan zai rage masa kaifi na son kansa. Idan ya zo sai kaga ya fifita dan uwansa a kansa, idan ya fahimci addini kuma imani ya yi tasiri cikin zuciyarsa. To amma wanda imani bai yi tasiri cikin zuciyarsa ba, a fili karara zai nuna son kansa. To sayyidina Umar, bisa fitira da Allah ya halicci mutane a kai na mutum ya fifita kansa a kan ɗan uwansa ko a kan wani, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, kai ka fi soyuwa a gare ni ya rasulallah a kan komai banda kaina. Ma'ana, na fi son kaina a mataki na farko, mataki na biyu kuma sannan kai ya manzon Allah. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, la, ya ce a'a, imaninka da saura sayyidina Umar. Ma'ana imaninka bai gama cika ba, in har ka fi son kanka a kaina. Kenan son annabi sallallahu alaihi wasallam wannan imani ne. Annabi ya ce sayyidina Umar, la, a'a, da sauranka sayyidina Umar. Walladhi nafsi biyadi, annabi ya yi rantsuwa da Allah ya ce, walladhi nafsi biyadi, na rantse da wanda raina ke hannunsa shine wa, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan yanzu mutum zai iya rantsuwa da irin wannan lafazi, tun daga shi annabi ya yi. Zaka iya rantsuwa ka ce, na rantse da wanda raina ke hannunsa, tunda yana daga cikin rantsuwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Matarsa kuma takan yi rantsuwa da ubangijinsa, ta ce, wa rabbi Muhammadin, Aisha Allah ya dade ita, in za ta yi rantsuwa takan ce wa rabbi Muhammadin, ta rantse da ubangijin Muhammadu. Kaga kenan mutum zai iya rantsuwa da wannan, ya ce, na rantse da ubangijin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya ce, na rantse da wanda raina ke hannunsa, kamar yadda annabi anan ya yi rantsuwa. yace wallazi nafsi biyadi, na rantse da wanda raina ke hannunsa, hatta akuna ahabba ilayka min nafsi, imaninka ba zai gama cika ba har sai na kasance na fi soyuwa a gare ka akan kanka. Kenan yanzu wanda ya ji cewa ya soyayyar da yake yi wa kansa ita ce mataki na farko, sannan soyayyar da yake wa annabi akwai na kaso ame a imaninsa. Mai cikakken imani shine wanda yake son annabi sama da kowa, sama da kansa, sama da mahaifinsa, sama da mahaifiyarsa, sama da ɗansa, sama da matarsa. La tajidu qauman yu'minuna billahi, ba wannan ayar ba. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. تو النبي صلى الله عليه وسلم دجا وسيدنا عمر ونن سيدنا عمر يكأر شيل. فقال له عمر سيدنا عمر يشاء النبي فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي. يتن للي أينزنارن إدا الله. Kai ka fi soyuwa a gare ni ya manzon Allah a kan karan kaina. Kenan soyayyar da bawa zai yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan imani ne, ibada ce. Sannan zaka so abin da annabi zai so, zaka ki abin da annabi zai ki, wannan duk alama ce da take nuna soyayyar ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu wanda yake son abin da annabi ke kyamarsa, ko yake kin abin da annabi yake so, wannan dangane da soyayyarsa ga annabi, akwai alamar tambaya, shin da gaske yana son annabi? In har kana son mutum, duk abin da mutum yake so zaka ji kana sha'awarsa. Ko abinci ne, in kana son mutum zaka ji kana sha'awar irin abincin da yake so. Kai hatta suturarsa zaka ga tana burge ka, hatta tafiyansa zaka ga yana burge ka. Wani lokacin kana son mutum har kwaikwayon tafiyansa kake yi. In kana son mutum irin suturar da yake sa kake so kai ma ka saka, to ina ya ga a ce son abin da yake so kin abin da yake ki? Kaga daga cikin alamomi da za su tabbatar maka ga soyayyarka ga annabi, idan ya zamanto kana son abin da annabi yake so, to wannan alama ce da take nuna cewa eh kana son annabi, kana kin abin da annabi yake ki, alama ce da take nuna cewa kana son annabi. Kar san annabin ya zama a baki, ka ce kai masoyin annabi ne, amma kuma an ce annabi na son kaza kai kuma kana kyamarsa, annabi na kin kaza kai kuma abin kake so. To kaga wannan dangane da soyayyarka ga annabi ƙarya ce. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lallai masoyi ga wanda yake so yana masa biyayya. In har kana son mutum to zaka kana masa biyayya. Ko mata ce da miji a cikin gida, idan har matar tana son miji so na gaskiya, zai wahala a ce wance yi kaza mana, ta ce ba zan yi ba, ko kuma ta ki ta yi. In har son da take masa na gaskiya ne, kafin ma ya ce wance yi kaza, ta ga alamun yana so zaka ga da wuri ta yi, abubuwan da ta san yana so zaka ga da wuri ta yi, ta aiwatar da su, sai dai zo ya ga an yi, saboda soyayyar da take masa. To kaga ba zai yi mutum ya ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yana kin abin da manzon Allah yake so ba, kuma yana son abin da yake ki, to kaga wannan soyayyar a baki ce, ba ta gaskiya ba ce. To anan da sayyidina Umar ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan, sai annabi ya ce al'ana ya Umar, yanzu ne imanin ka ya cika. Kenan imanin bawa yana cika idan ya zamanto yana son ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Imanin bawa yana rauni idan ya zamanto soyayyarsa ga annabi ta yi rauni. To kaga babban abin da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, zai fito mana da falalan sayyidina Umar. Ta wani bangare zai fito mana da falalan sayyidina Umar? Ta bangarori guda biyu. Bangare na farko, kama hannunsa da annabi yayi, ya nuna mana matsayinsa a gurin annabi. Kenan sayyidina Umar yana da matsayi gun annabi sallallahu alaihi wasallam. Bangare na biyu, soyayyarsa da yake yi wa annabi, wacce da ya nuna cewar ya fi son annabi sama da komai banda kansa, annabi ya nuna masa akwai gyara. To shine sai ya dawo daga wannan ra'ayi nasa na farko, ya dawo kan cewa a yanzu tabbas, tunda dalili ya nuna masa cewa annabi ya zamanto ya fi soyuwa a gare ka akan karan kanka, to yanzu ya dawo kan wannan baka, ya dawo kan wannan gaci, to wannan shi ma zai nuna mana ƙarfin imani na Sayyidina Umar, Allah yarda da shi. Hadisi na biyu a wannan babi yace, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya wa alayhim qumusun minha ma yablughu as-sudi wa minha ma yablughu duna dhalik wa marra Umar ibn al-Khattab wa alayhi qamisun yajurruhu qalu ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه الشيخان أي فدين عمر أقوى الناس رضي الله عنه أي بعد أبي بكر رضي الله عنهما وأن حديث نبي شما زي فتو من دا يند سيدنا عمر يكي دا إيماني يكي دا رقوان الدين كما ياسا مشيدا ندق النبي صلى الله عليه وآله وسلم hadisin an samo daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah yarda da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace baina ana na'imun, yace wata rana na kasance cikin bacci na ra'aytu an-nasa yu'radun, sai nayi mafarki ga mutane nan ana bijiro mun da su. Annabawa idan suka yi mafarki, mafarkin su gaskiya ce ko? Annabi Ibrahim alaihi salam me yace, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara, da ya kai dan dana ni na gani cikin bacci na ina yanka ka, menene ra'ayinka? Alhali Annabi Ibrahim yayi shekara da shekaru bai samu haihuwa ba, har sai da tsufa ta zo masa, lokacin ma da yake da tsammanin cewa zai samu haihuwa, kuma sai Allah ya bashi Isma'il, Allah ya bashi Isma'il shi kadai ne ɗansa. Kaga abubuwa guda biyu za su sa masa soyayya ma wannan ɗan. Na farko ya daɗe bai samu haihuwa ba, har ma ya daɗe tsammanin samun haihuwa. Sannan na biyu, da Allah ya tashi bashi haihuwan, ya bashi ɗa ɗaya ne. Kaga yanzu zai ƙwalla faransa akan wannan ɗa ɗayan nasa. Sai gashi kuma ya yi mafarki cewa ya yanka wannan ɗan. Ya kake ganin al'amarin zai kasance in kai ne? A ce a rayuwanka kayi iya rayuwanka ka kare baka samu haihuwa ba, har sai da kai furfura ka tsufa, yanzu kana gani koyaushe mutuwa za ta iya zuwa, saboda an fi tsammanta mutuwa ga tsofi akan matasa. Shi yasa idan matashi ya rasu zaka ga an fi jijjiga akan dattijo. To yanzu tsufa ta zo maka, sai Allah ya baka haihuwa, ka samu ɗa ɗaya, kuma sai a ce ka yanka shi, zai yiwu? Kaman da yawa ba za su iya ba. To amma annabawan Allah, su Allah na musu umurni, sun fi fifita umurnin ma akan san ransu, sun fi jin daɗin aiwatar da umurnin akan abin da ransu ke so. To shi ne yake shawartan ɗan, ya gwada ɗan, ya gani, ya gaggaya imaninsa, ya ce fanzur ma za tara, menene ra'ayinka? Mai ɗan ya ce, ya abati almatu Umar, ya babana aikata abin da aka umurce ka. Kenan yanzu idan annaba suka gani a mafarki an umur ana umurtansu da su aiwatar da kaza, wahayi ne. Shi yasa ɗan nasa ya ce, if'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirina. To anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki. Kaga mafarkin annaba, in umurni aka musu wahayi ne, in mahani aka musu wahayi ne, in kuma labari aka bayar ciki labarin tabbas, in mai faruwa ne nan gaba zai faru, ko shakka babu ko makawa babu. In kuma ya faru a baya, tabbas ɗin ya faru, saboda wahayi ne, wahayi kuma babu kuskure ciki. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari wa sahabbansa, yace baina ana na'imun, wata rana na kasance cikin bacci na, ra'aytu an-nasa yu'radun, sai naga mutane ana bijiro da su gare ni, yu'raduna alayya wa alayhim qumusun, suna sanye da riguna, ana bijirowa Annabi da mutane cikin baccinsa. Waɗannan mutane da ake bijiro masa da su, suna sanye da riguna. Minha ma yablughu as-sudi, daga cikin mutanen da suke sanye da riguna da ake bijirowa Annabi, wani rigarsa ta kawo kirjinsa, ma'ana ta kusa ta rufe shi, ma'ana rigan da ya sanya ta iya kirji ne, kenan rigar bata da tsayi sosai. Mun gane bayanin, ya sa rigan iya kirji ta tsaya, kenan daga kirji'i kasa duka babu rigar. Wa minha ma yablughu duna zalika, daga ciki kuma akwai wanda rigar tasa ta isa sabanin hakan, ma'ana ta sauka kasa da haka. Wani tazo kirji, wani tazo kunkumi, wani tazo gwiwa. Kaga kenan cikin mutanen da ake bijiro da su wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wanda rigarsa ta sauka kasa. Wani rigarsa iya kirji ne, kenan karamar riga ce ainihin. Wani kuma ta dan sauka zuwa kunkumi, kaga kenan tasa tafi na wanda ya tsaya iya kirji. Wani kuma ta je gwiwa, kaga tasa tafi na wanda ya tsaya a kunkumi. Yace wa marra Umar, ana cikin haka sai ga sayyidina Umar ya zo wucewa, duk wannan abaccin sa yake gani Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa marra Umar ibn al-Khattab wa alaihi qamisun yajurruhu, sai ga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi ya zo yana sanye da rigar da ya sanya ta, kuma gashi hajjan kasa take yi, kaga shi rigarsa ta lullube shi gaba daya, wani kan ma rigansa iyaka fada kawai ta rufe wanda ya tsaya ya kirji. To amma sai ga sayyidina Umar ya taho da rigarsa yana janta. To sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam basu gane ma'anan wannan mafarki na Annabi ba. Sai suke tambayan sa, suke ce masa ma za awwalta zalika, wane irin fassara kai ma wannan mafarki naka da kai ya Rasulullah, suke tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi ya ce addini, wane fassaran da nayi ma wannan mafarkin shine addini. Ma'ana rigunan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane suna sanye da shi addini ne, kowa irin addininsa, kenan wani addininsa iya kirjinsa ne, ma'ana wani addininsa kadan ne, wani kuma addininsa tsaka-tsakiya, wani addininsa ya dan tsauka kadan, amma sayyidina Umar kuma addininsa gaba daya ne, tunda rigar tasa da yasa ta lullube shi gaba daya. Ka kenan yanzu addini sayyidina Umar ya zama kammalallen addini. Wani yana da rabin addini, wani yana da 1 bisa 3, wani yana da 1 bisa 4. To amma sayyidina Umar ya samu 100% na addini, wannan shaida ce ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wa sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. Kenan anan gurin Annabi ya kamanta addini, ya kamanta shi da riga ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta addini da riga. To ta ina ne addini da riga din suka yi tarayya? Malamai sun yi kokarin fito mana da inda addini da riga suka yi tarayya. Aka suka ce idan ka duba riga zaka ga zata sitirce al'auran mutum ko, zata rufa masa asirinsa, zata kange shi daga kallon wani. Yanzu wanda ba shi da riga ai zaka ga za a ganshi tsirara ko? To amma wanda ya sa riga ta sitirce masa al'aurarsa, ta rufe masa asirinsa, to haka shi ma wanda ya rungumi addini, addinin ya sitirce shi daga fushin Allah, ya sitirce shi daga shiga uquba Allah, ya sitirce shi daga shiga azaba Allah, kamar yadda riga ta sitirce mutum daga bayyana al'aurarsa. To shi ma haka addini, wanda ya sa sutura ta addini ya lulluɓa da mayafin addini, to shi ma wannan mayafin da ya lulluɓa da shi na addini ya suturce shi daga afkawa cikin fushin Allah, ya suturce shi daga afkawa cikin uquba ta Allah da azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda riga take suturce mutum daga bayyanan tsiraitinsa da al'auransa ya ji kunya gaban mutane, shi kuma wannan za ta kange shi ya ji kunya gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga za ka sa sutura ne saboda kar ka ji kunya gaban mutane, ka rufe al'auranka. Shi ta kuma addini zaka rungume ta ne saboda kar ka ji kunya gaban Allah subhanahu wa ta'ala, kar asirinka ya tonu gaban Allah, nan kar asirinka ya tonu gaban mutane, ta nan ne suka yi kamanceceniya. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamanta addini da riga. To cewa da aka yi sayyidina Umar ya zo da rigarsa yana janta, me hakan yake nufi? Kaga Annabi da ya fassara mana da cewa addini ko, to me ma'anan janta din da yake? Malamai suka ce wannan yake nuna maka addinin sayyidina Umar bai takaita fa'idarsa, tasirinsa bai takaita akan sayyidina Umar din karan kansa ba, al'umma sun amfana da addininsa, shine ma'anan janta da yake. Ma'ana bayan ya sa ta sutirce jikinsa gaba daya, sannan kuma har ta saurama ta yanda wasu su ma sun sutirta da ita. Mun gane bayanin jan kasan da annabi yayi bayani cewa sutirar sayyidina Umar tana yi, ma'ana bayan shi ya koshi da addinin, ya amfana da addinin, ya masa tasiri, wasu sa su ma sun amfana da addinin sa. Wannan bayanin kuma haka ne saboda yanda sayyidina Umar ya yada musulunci a sassan duniya a zamanin sa, kamar yadda zamu zo mu gani a nan gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara haka, to yanda musulunci ya yadu, addinin musulunci ya yadu a sababin sayyidina Umar, kaga wannan zai ƙara fito mana da wannan mafarki na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa shi ya suturta da rigan kuma har tana jan ƙasa. Ma'anan jan ƙasa da take, wasu sun amfana da addinin sa, ya yada addini a yankin Farisa, ya yada addini a yankin Rum, saboda sayyidina Abubakar ya rasu addini bai ratsa Rum ba, sayyidina Abubakar ya rasu addini bai ratsa Farisa ba, sanda dai sayyidina Abubakar ya rasu ya tabbatar da addini a Jaziratul Arabiya. Amma sayyidina Umar da yazo musulunci ya mamaye, bayan Jaziratul Arabiya yayi karfi, ya mamaye Farisa, ya mamaye Rum, har ya tsallaka taho Afirka, duk wannan a zamanin sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. Kaga wannan zai fito mana da mafarkin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenan wannan yake nuna mana sayyidina Umar mutum ne wanda yake mai addini, mutum ne wanda yake mai riko da addini. To amma tambayar da zamu yi anan gurin ita ce cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ga sayyidina Umar ya taho da riga yana danta, kuma ya fassara wannan rigan a matsayin addini. Kenan wannan yana nuna sayyidina Umar ya fi sayyidina Abubakar falala, tunda ba ambaci sayyidina Abubakar ba ko ne ra'ayi. Annabi ya ga sayyidina Umar da riga ta sauka har tana jan ƙasa, kuma wannan rigan Annabi ya fassara shi da ni da addini. Kenan addinin sayyidina Umar ya lullube shi har ya saura ta yanda wani ya amfana da shi, shine ma'anan jan ƙasa. To kenan wannan yake nuna sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi, tunda ai wannan falala ce ko a ce mutum ya zama mai addini ciki da bai, kuma addinin nasa ma har wani ya tasirantu da shi ya amfana shi ma ya zama mai addini a sababin sa, wannan ai ba karamar falala bace. Kuma sayyidina Umar aka ambata a nan, Annabi ne kuma ya ambata, hadisi ne da Imam Bukhari ya fitar da shi, da shi da Imam Muslim cikin sahihansu, kaga hadisi ne wanda babu kokonto ko ta babu a kansa. To wannan kenan yana nuna mana sayyidina Umar ya fi sayyidina Abubakar falala. Alhali a farkon karatunmu mun karanta bayani na mawallafin littafin nan da ke nuna mana cewar sayyidina Umar shine mafi falalan al'umma in ka dauki annaba da manzanni da sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar yana mataki na farko, shi kuma zai zo mataki na biyu. To amma yanzu me zamu faɗi dangane da wannan hadisi? Annabi dai ya ga mutane ana bijiro masa, wani ya ganshi da riga iya kirji, kenan wannan shi addinin sa kadan ne. Wani ya ganshi da riga iya kunkumi, wannan yana da kusan rabi, za a ce rabin addini. Wani ya ganshi da riga kusan gwiwa, wannan za a ce yana da 2/3 na addini. To sai ga sayyidina Umar kuma ya zo da rigar duk ta lullube shi, wato yana da cikakken addini kenan. To amma ba ambaci sayyidina Abubakar ba, me za mu faɗi a wannan gaba? Sai mu ce to anan sayyidina Umar ya fi sayyidina Abubakar, Abubakar falala, ko kuma dai har yanzu dai falalan sayyidina Abubakar tana nan? To yanzu wannan hadisi me zamu ce akai? Gashi ba ambaci sayyidina Abubakar, ta keɓanta da sayyidina Umar ko? To amma anan duka suna raye, Abubakar yana raye, Umar yana raye, Annabi yana raye. Now? To kaga maganin kan nan ma za ta samu karbuwa. Tunda addinin da aka ce ya lullube shi har ya ja ƙasa, ma'ana su sun amfana da shi, kamar alama ne ko ishara ce da take nuna cewa rayuwarsa za ta yi tsayi, sannan jagorancinsa zai yi tsayi, yanda zai yada addini
gurgudun shekaru da ya samu Abubakar bai samu shekarun da zai yada addini kamar yadda Sayyidina Umar ya samu kenan shi zai samu daman da Sayyidina Abubakar bai samu ba kaman ishara ce annabi yake kaga wannan amsa ce mai kyau cewa kaman annabi na ishara wai ba wai hakan yana nuna Sayyidina Umar yafi Sayyidina Abubakar falala bane a kaman ishara ne annabi ke yi sallallahu alaihi wasallam cewar fa Sayyidina Abubakar damar da zai samu ba za ta kai wa damar da Sayyidina Umar zai samu ba saboda shi zai yi shekaru kusan 9 ta yanda zai yada addinin sosai bayan shi ya amfana da addinin wasu ma su amfana da addinin sa sabanin Sayyidina Abubakar shi ɗan shekaru 2 ne kaga bai samu daman kaman na Sayyidina Umar ba kaga wannan amsa ce wacce take mai kyau kuma za ta samu karba sannan daga cikin amsoshi da malamai suka yi rashin ambaton Sayyidina Abubakar ba shike nuna cewa shi Sayyidina Abubakar bai siffanta da wannan siffan ba mun gane da an zamu dalili da ya kore wa Sayyidina Abubakar sai mu ce eh to Sayyidina Abubakar Umar anan gurin ya samu falala da ta tsoro akan na Sayyidina Abubakar to amma rashin ambaton Sayyidina Abubakar anan ba shike kore masa siffantuwa da irin wannan siffar da Sayyidina Umar ya siffanta da ita ba kun ga waɗannan amsoshi guda biyu za su samu karbuwa kaga wancan amsa ta farko ishara ce annabi ke yi ga shekaru da Sayyidina Umar zai yana jagoranci ta yanda al'umma da yawa za su amfana da addinin sa wanda shi Abubakar bai samu wannan damar ba adali yayi halin sa sannan kuma amsa ta biyu da za a bayar a wannan gabar ita ce rashin ambaton Sayyidina Abubakar a wannan gabar ba shike kore masa siffantuwa da wannan siffar da Sayyidina Umar ya siffanta da ita ba wannan hadisi da muka karanta malamai sun fidda darussa da fa'idoji masu tarin yawa amma za mu ambaci kaɗan saboda mu samu mukammala wannan babi a wannan halka wannan zai fito mana ko shakka babu zai fito mana da me da falalan Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yanda yake mutum mai addini da kuma yanda al'umma suka tasiranti da addininsa su ma suka zama masu addini a sababinsa kaga zai fito mana da falalan Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi darasi ko fa'ida ta biyu da zamu dauka karkashin wannan nasi da muka karanta babu laifi malami ya yabi mutum mai falala a gabansa ya jinjina masa idan ya zamanto wannan mutumi yana da garanti yana da tabbacin yabon da zai yi ba zai fitinu da yabon ba na ya sa shi girman kai ko ya sa shi alfahari ko ya sa shi fankama da jiji da kai idan ya zamanto mutumin ana da garanti ana da tabbacin ya aminta daga haka babu laifi a yabe shi meye hikimar yabon nasa saboda wasu su tasiranti da shi ai akan yabi mutum ne a faɗi kyawawan ɗabi'unsa dan wasu su ma su gani su koyi da shi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsilan kitabi la rayba fihi min rabbil alamin Allah da zai ambaci mutum a cikin alqur'ani da kyawawan ɗabi'u ya yabe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai ambaci mutum cikin hadisi da kyawawan ɗabi'u ya yabe shi kamar yadda ya ambaci Sayyidina Umar anan ana yin haka ne saboda dalilai guda biyu dalili na farko saboda kai koyi da kyawawan ɗabi'un wannan mutumi da Allah ya ambace shi cikin alqur'ani ya jinjina masa ya yabe shi ya faɗi kyawawan halayensa ko kuma annabi ya ambace shi cikin hadisi ya jinjina masa ya faɗi kyawawan halayensa ana so kai ma kai koyi da shi yanzu addinin Sayyidina Umar da aka gaya mana anan ana so mu koyi da shi mu ma mu zama masu addini wannan hikima ta farko kenan da take sa a kawo mana labaran mutanen kirki na kwarai Allah ya jinjina musu manzonsa shi ma ya jinjina musu kuma a faɗe su a yabe su dan me dan mu koyi da irin kyawawan ɗabi'un da suka siffanta da su sai hikima ta biyu dan mu so su saboda Allah na son su dan mu duk mutumin da ya siffanta da kyawawan ɗabi'u ababen yabo to Allah zai zamanto yana son sa in Allah ya ambata cikin alqur'ani yana muku ishara kuma mutane kamar yanda Allah ke son sa kuma ku so shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ambace shi cikin hadisi yana muku ishara kamar yadda yake son wane saboda zamantowansa na kirki mai siffanta da halin kirki iri kaza da kaza kuma mutane ku so shi kenan zaka so wanda Allah da manzansa suke son sa kuma zaka ki wanda Allah da manzansa suke kinsa wannan na daga cikin hikimomi na ambaton irin wannan kenan yanzu annabi ya ambata mana wannan addini na Umar saboda hikimomi guda biyu na farko dan mu so sayyidina Umar kaga kenan son sayyidina Umar addini ne na biyu dan mu koyi da sayyidina Umar waɗannan sune hikimomi guda biyu laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara wa ana ba mu labari bane mu ji mu girgita kai mu ce kaji mazan diya kaji su sayyidina Umar ba kawai wannan shine hikimar ba hikimar mu ji mu so shi saboda ya sifanta da siffar da Allah yake so ya yadda da ita kuma Allah yana son sa sannan hikima ta biyu mu koyi da irin abin da ya sifanta da shi yasa Allah ya so shi har ya bada labarin sa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun wadannan sune hikimomi guda biyu to sai mu je ga hadisi na karshe a wannan babi yace an ibn umara radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala baina ana na'imun idh ra'aytu qadahan utitu bihi fihi labanun fasharibtu minhu hatta inni la ara riya yajri fi adfari thumma a'taytu fadli umara bin al-khattab radiyallahu anhu qalu fama awwalta dhalika ya rasulallah qala al-ilm fa umaru a'lamu an-nasi wa aktharuhum wufuqan bi rabbihi wa khawfan minhu wannan ta'alikin mawallafin littafin wannan hadisi da muka karanta an samo daga Abdullahi dan Umar Allah yarda da shi shi ma zai ƙara fito mana da falalar sayyidina Umar da ilimin sa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace baina ana na'imun wannan hadisi irin hadisin da ya gabace shi shi ma mafarki ne annabi yace wata rana na kasance cikin bacci na idh ra'aytu qadahan sai na ga moda ko kofi utitu bihi an zo mun da shi annabi yana cikin baccin sa sai yayi mafarki cewa ga kofi nan an zo masa da shi fihi labanun cikin wannan kofi akwai nono fasharibtu minhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na sha daga wannan kofin ma'ana na sha wannan nono hatta inni la ara riya yajri fi adfani na sha na koshi har sai da koshin ya dinga fitowa daga farce na ma'ana yanda annabi ya sha nonon ya koshi har sai da nonon ya dinga fitowa ta farcen sa wannan zai nuna ma yanda annabi ya sha nonon ya koshi sosai idan mutum ya sha ruwa ko ya ci abinci ya koshi galiban ta ina ne koshin yake fita a galibi wani lokaci ta baki zai fita wani lokaci kuma ta gurin bayan gani ko idan mutum ya ci abinci sosai wani lokaci har cikin sa yake rikice sai kuma yayi ta gudawa kaga kenan in mutum ya koshi koshin yayi yawa zai iya fita ta gurin bayan gari ko kuma yayi amai ya fita ta baki to amma annabi saboda yanda ya sha wannan nono ya koshi har yana gani yana fita ta faratansa yace thumma a'taytu fadli umara bin al-khattab yace da na sha nonon na koshi sauran kuma sai na bawa umar dan kadda inji annabi sallallahu alaihi wasallam to sai sahabban sa suka tambaye shi suka ce fama awwalta dhalika ya rasulullah wannan mafarki naka da kai ya manzon Allah da me ka fassara shi wani irin fassara ka masa sai manzon Allah ya ce al-ilmu kenan wannan nono da aka zo wa annabi da shi ya sha ilimi ne annabi ya kwankwadi ilimi daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala an aiko mala'ika jibrilu ya bashi ilimi ya kwankwada sai ba sayyidina Umar shi ma sai ya kwankwada kaga wannan zai nuna maka cewa sayyidina Umar cikin sahabbai yana sama cikin masu ilimi to amma nan ma za mu sake tambaya kenan wannan yana nuna sayyidina Umar yafi sayyidina Abubakar ilimi kaga kamar tambayar da muka yi a can tunda annabi ya ce ya sha nonon ya koshi sauran ya ba sayyidina Umar aka tambaye shi to me ya fassara wannan nonon da shi sai ya ce ilimi kenan yanzu annabi da ya kwankwadi ilimi ya koshi sai ba sayyidina Umar shi ma ya kwankwada kaga a hadisin zamu iya fahimta cewar bayan annabi a ilimi wanda zai biye masa shine sayyidina Umar tunda shi ya ambata anan to wannan yana nuna sayyidina Umar yafi sayyidina Abubakar ilimi kenan mun fahimci bayani yafi sayyidina Abubakar ilimi bai fi shi ba to in bai fi shi ba me dalili tunda yanzu ga dai dalili ya fito mana da cewa sayyidina Umar cikin sahabban annabi shine wanda ya sha wannan ilimin da annabi ya sha shi ya konkwadi ilimin da annabi ya konkwada to in muka ce sayyidina Abubakar bai fi sayyidina Umar ilimi ba menene dalili sannan ilimi yana nuna falalan mutum kuma an yi ittifaki ba ma ittifaki ba an yi ijma'i malamai wanda tun daga zamanin sahabban annabi sun yi ijma'i cewa sayyidina Abubakar ba ya shi falala tun zamanin sahabban annabi har kawo yau malamai na kwarai ba su yi sabani ba tsakanin su kan fifikon sayyidina Abubakar akan sayyidina Umar Abubakar shine mutum na farko a falala al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu sabani tsakanin malamai na kwarai sai Umar yake biye masa wannan shi ma ba sabani tsakanin malamai na kwarai tun daga zamanin sahabbai har kawo yanzu da nake magana nan malamai na kwarai wanda suka tafi a karantarwan annabi da sahabbansa ba su yi sabani ba kan cewa Abubakar shine na farko Umar yake biye masa na biyu Uthman da Aliyu anan ne malamai suka yi sabani amma tsakanin Abubakar da Umar ba sabani Abubakar shine mutum na farko a falala Umar yake biye masa to da aka zo Uthman ne yake biye wa Umar ko Aliyu anan ne aka samu sabani na malamai wasu suka ce Uthman ne yake biye wa Umar kenan Uthman zai zo mataki na uku wasu suka ce a Aliyu ne yake biye wa Umar Aliyu zai zo mataki na uku wasu kuma sai suka ja suka tsaya suka ce a ba za mu fifita Uthman kan Aliyu ba za mu fifita Aliyu kan Uthman ba kaman Imam Malik ya ja ya tsaya bai fifita Uthman kan Aliyu ba bai fifita Aliyu kan Uthman ba amma babu sabani tsakanin malamai na kirki na kwarai wanda suka yi riko da sunna annabi da alqur'ani kan cewa Umar shine mataki na farko Abubakar shine mataki na farko Umar mataki na biyu da aka zo kan Uthman da Aliyu ne aka samu sabanin malamai to amma zance mafi rinjaye Uthman shine mataki na uku yanda jerin su yake a jagoranci haka jerin su yake a me a falala waye ya fara jagoranci Abubakar kenan shine mutum na farko a falala waye yayi jagoranci bayan Abubakar Umar shine mutum na biyu a falala waye yayi jagoranci bayan Umar Uthman shine mutum na uku a falala waye yayi jagoranci bayan Uthman Aliyu shine mutum na hudu a falala to yanzu wannan hadisi da muka karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha nono ya rage ya ba sayyidina Umar wanda ya fassara wannan nono da ilimi yana nuna cewa sayyidina Umar yafi sayyidina Abubakar ilimi kenan yafi shi ilimi yafi shi falala menene ra'ayinmu ba abin da ya halarto na'am haka a to tunda akwai wasu hadisai a gefe wanda suka fito da falalan sayyidina Abubakar akan sayyidina Umar wannan ba zai nuna cewa sayyidina Umar ya fi sayyidina Abubakar falala ba to akwai kuma wani istinbatat da malamai suka yi wanda ke nuna shi Abubakar din ya fi dukkan sahabbai falala ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah annabi yace wanda zai ja mutane sallah shine wanda ya fi su sanin littafin Allah wanda ya fi su sanin littafin Allah kaga ilimi kuma in ana batun ilimi littafin Allah shine zai zo mataki na farko to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kwanta rashin lafiyan da Allah ya dauki rayuwarsa a ciki ladan ya zo ya kira sallah sai aka je akai magana annabi cewa ya rasulullah an kira sallah mutane suna nan sun hada a masallaci suna jiran ka a fita a ja su sallah annabi ya yunkura zai tashi sai suma da ya farfado ya ce a sallan nasu aka ce hum yantadirunaka ya rasulullah mutane sun yi sallah shine damuwan annabi aka ce a suna can suna jiran ka ya manzon Allah sai annabi ya ce muru ababakarin falyusalli bin nas ku umurci abubakar yayi sallah da mutane kuma annabi shi ya ce ya ummul qauma aqra'u min kitabillah wannan me zai nuna maka kenan abubakar aqra'u sahabati li kitabillah mun fahimci wannan bayani to idan mun fahimci wannan bayani zamu ce yanzu ambatan aida zamu iya bada amsar da muka bayar a can yanzu ambatan sayyidina Umar da annabi yayi anan cewa ya rage nono ya bashi baya kore sayyidina Abubakar ya shiga wannan sifa ko ya sifanti da wannan sifa mun gane a can ma ba haka muka yi bayani ba cewa ambatan sayyidina Umar da aka yi da wannan siffar baya kore sayyidina Abubakar ya siffanta da ita to haka zalika ambatan sayyidina Umar da aka yi anan ko kebe shi da aka yi da ambato baya kore shigan sayyidina Abubakar saboda wancan nassi da ya gabata annabi ya ce wanda zai da mutane sallah aqra'uhum li kitabillah kuma da ya kwanta jinya ya gagara fitowa da mutane sallah aka ce mutane sun taru suna jiran sa yace muru ababakarin falyusalli bin nas kai akwai wata riwayar ma da sayyidina abubakar shi ladanin da annabi yace muru ababakarin falyusalli bin nas da ya fito sai bai ga abubakar ba sai ya ga umar sai umurci umar ya shiga ya sallah wa mutane sayyidina umar ya shiga ya kabbara yana da sauti sama da sayyidina abubakar tunda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam jikin masallaci ne annabi sai ya jiyo muryar sayyidina Umar yana karanta alqur'ani ne annabi yace ya aballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa ababakar yace aje a nemo abubakar shin sayyidina Umar in yayi sallar ba ta yi bane sallar ta yi amma akwai abin da annabi yake so yayi ishara akai to shine malamai suka ce zai fito maka da abubuwa guda biyu Abu na farko zai fito maka da cewa duk sahabbai baya Abubakar ilimi. Tunda Annabi ya ce wanda yafi ilimi shi zai da mutane sallah, wanda yafi ilimin Qur'ani shi zai da mutane sallah. Kuma ya kwanta rashin lafiya ya ce a ce Abubakar ya da mutane sallah, kenan Abubakar yafi kowa ilimin Qur'ani. Sannan abu na biyu ishara ce Annabi yake cewar wanda ya kamata ya mai gurbin sa bayan sa shine Abubakar. Ko da akwai wani wanda zai iya dan mutane sallah, sallar kuma tayi ba wai ba ta yi ba amma akwai abin da annabi yake musu ishara ko da bai fito kai tsaye ya bayyana ba wannan hadisi da muka karanta akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu yi la'akari da su me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta ilimi da nono annabi anan ai ya kamanta ilimi da nono ko yace ya sha nono ya rage ya ba sayyidina Umar aka ce me fassara yace ilimi kenan yanzu annabi ya kamanta ilimi da nono to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta ilimi da nono yanzu nono in mun kula da shi yana da amfani yanzu jinjirin da aka haife shi ai nonon shi ne kawai yake bukata ko za a bashi tuwo ba za a bashi tuwo ba za a bashi koko ba za a bashi kunu ba nonon yafi bukata nonon shi ne zai sa ya taso ya yi kwari ta yadda zai iya shan kunu har a kai gatin sanda zai iya cin abinci to haka shi ma ilimi shi yake renon kwakwalwa ta taso shi yake renon ruhi ya taso kamar yadda nono yake renon jinjiri ya taso ya zama zai iya gudu zai iya magana to haka shi ma ilimi yake renon ruhi na dan adam kaga sun yi tarayya wajen me wajen reno yanda nono zai reni dan adam ya taso ya iya magana ya iya tafiya ya iya cin abinci da kansa ya iya gudu ya je nan ya je can wanda da ba zai iya ba to haka shi ma ilimi yake ga dan adam ga ruhin dan adam to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamanta ilimi da nono a wannan gaban wannan hadisi da muka karanta zai fito mana da falalar sayyidina Umar Allah yarda da shi sannan kuma abu na karshe zai fito mana da falalan ilimi yana da falala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta da shi wannan falala na farko kenan na sayyidina Umar falalan sa na biyu saboda kurewar lokaci zamu jinkirta bayani kansa sai Allah ya kai mu halka ta gaba abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ya bamu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana
وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته